Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin noma tushen arziki har wa yau dai akan shirin Market 2 na hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID ko USAID wanda ta bullo da shi dan taimaka ma manoman Najeriya su iya dogaro da kansu su fahimci noman kasuwanci kuma su koyi dabarun samar da kasuwannin sai da albarkatun da suke nomawa Za mu dora a yau daga wannan tambaya da Mahmud Ibrahim Kwariye ma director shirin na Market 2 Malam Aliyu Sama'ila
a jihohi nawa kuke wato hulɗa da manoma a Najeriya kuma sannan dame dame wannan fannoni na noma
muna jihohi 24 a Najeriya haka kuma yadda nace ma irin muna dokar nau'in tsiro ko kuma nau'in me zamu yi da kuma ina wa'annan jihohi ne sun kahi karhin ne sannan kuma waye zai sai shi yana jihar ne ko yana kusa da jiha to zan baka misali kamar shinkafa muna shinkafa a Kebbi Sokoto wanda muke hulɗa da shi kamfanin sunan shi Labana Rice Mill muna Kano nan da Umza inda ka gane ni da Jigawa a tafi Rice Mill haka a arewa kenan amma akwai kuma shinkafa a Najeriya ta tsakiyar Middle Belt kenan Benue jihar Niger da jihar Kwara duk muna shinkafa nan sannan a kudu muna jihar Ebonyi muna jihar Enugu muna jihar Anambra su ma ana shinkafa wurin nan sosai a wanda ake cewa Abakal Kirai saka to su ma muna da kamfanin da muke da su Ebony Agro su ma suna duk abu guda ne muke sannan rogo muna jihar Ondo Oyo da jihar Edo su ma akwai kamfanin da muke hulɗa da su Masara muna jihar Kaduna da jihar Oyo a jihar Kaduna muna da tare da Grand Cereals wani company da ke Jos da wani Nobom Agro wani company da yake jihar Nasarawa sannan da Fittech wani company mai abincin dabbobi abincin kaji yana Kaduna
wai jumlatan idan an hade jihohi wajen 20 da doriya dinnan da ka ambata kuna hulɗa da manoma jumlatan za a yi cewa manoma nawa ne kenan kuke hulɗa da su
a kalla yanzu muna da manoma 120 wayanda muke hulɗa da su
120
a fannoni na daban-daban haka daga in aka raba su kungiyoyi wajen 4000 kenan haka to haka muke ayyuka da su muke tattahiya haka muna abin to in ka diba yawan su akan yawan Najeriya ai ba ai komi ba wallahi ba ai komi ba
to amma yanzu wani wata tambaya anan ita ce idan muka zo ka ce adadin kungiya ba a so ya wuce mutane 30 idan muka kafa kungiyar nan yau akai muka register ko muka fara aiki da ku wai yaushe ne za ku sallame mu ba mu ba ku sai dai a gaisa
ba mu sallama ku saboda ha'in kungoge sosai sai mu yi amfani da ku ku koya mu wasu kungiyoyi masu tasowa kun rage mun aiki kuma yahi saukin ta hiya saboda manomi yahi yadda da manomi dan wane ba wanda zai zanzaro iri na ba ya taho ya ce ku yi kaza haka da in suka ga manomi dan uwansu haka kuma sun kaji daga inda ya faro sun san za ta yi ba wai hira bace kurun haka to irin wayannan kungiyoyin ba mu sakin su sai mu ce to tunda kun ka kawo war haka kun san anhwana abin nan wasu ma sun anhwana da ku ai kuma ba ku sani ba taho an kai an ka ba ku kuma saboda haka shi ilimi ba a ruwate ka ba wasu masu bukata su anhwana da shi
akwai wani tsari ne da kuke da shi na tantance nasara ko akasin haka misali tantance daga ina ake a ina ake yanzu kuma ina aka tunkara
muna da wannan tsari zan baka misali haka da masara masara muna yin ta a Kaduna da Oyo ko da muka shigo jihar Kaduna mun iske manoman masara suna samun buhu 10 zuwa buhu 13 ton guda zuwa ton guda da kilo 300 a kadada guda to insha Allah a shekaran mu ta harko da su wayanda sun ka tsaya sun ka gani sun samu ton 3.5 a kadada a halin da muke ciki yanzu da sun ka goge duk wani manomi da yake karkashin tsarin mu yana samun ton 5 zuwa ton 5.5 a kadada guda to kaga ko an samu ci gaba wurin nan haka a shinkafa mun iske manoman shinkafa suna samun kasa da ton guda wasu a hekta. To sai zama na cewa a yanzu dai manoman mu suna samun ton hudu.
Manoma kun haji, ashe dai shirin yana da amfani. Da fatan waɗanda daga cikin ku basu ci moriyar wannan shiri na Market Stew ba, za su garzaya zuwa hukumar USAID su rajista domin shiri mai zuwa a yi da su. Mun dakata a nan sai kuma rana ta da izinin Allah ku ji ƙarshen wannan shirin. Yanzu a madadin Aliyu Sama'ila, daraktan shirin Market Stew na ayyukan gona a hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID ko USAID, da wakilin mu Muhammad Ibrahim Kwari wanda ya tattauna mana da shi. Da Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata.